Sit on the beat.
Kisa Allah ya saka ka bace to CSK to faga fasali dan gata daga kasan arewa baba na soja baban ka cokali sai rakuna gashi mun fito mu yi zaman mu ne fa amma ho gani da hango kikkan yarinya amarya yau fa za mu ki poligami
marabon ku da zuwa gidan masa
sarki ya gaishe sarki Yakubu ne 077 shine gidan gata dama na kida mutaka rawa daga nan har zuwa gidan sarki Yakubu fada kai mallan ku taka mana
masa secret yazo ya sashe
musu dama na sauti da masa
ina rabiya kisa ka
wuce sama zaka ka fabaliya
Allah sarki Allah ya ji kan golden voice of africa
ka sauti da masa
dole mutaka dole mutaka
maraba da zuwa garin Yakubu kasane mai albarka kasane mai martaba kasane mai tarbiya gari mai kofofi guda tara koda mai kazo ba mu razana have you tasted the masa and kilishi are going to see the wildlife in Yankari we bless beyond curse we speak with one voice ga shugabanne na gari sun yi mun gani dole mu fadi Allah kara basira da arziki
sarki Rilwanu Suleiman Adamu giza giza fasahan kana ciki kauran Bauchi nan gani nan bari dumaman mayya tatta Musa Babayo murucin kan dutse honorable Yakubu Dogara ina gwanin wani yazo ganawa tatta Adamu Mu'azu Alhaji Kasan kan aiki professor Suleiman Ogoro gajini garuwa gabargo gadala kuma ganaira